الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi da yardar shi ya kaddara saduwan mu da ku a wannan lokaci a kofar wannan masallaci mai tarin albarka inda zamu gabatar da wannan muhadara kamar yanda mai gabatarwa ya gabatar da takenta shine wato jarrabawar ubangiji ko jarrabawar Allah subhanahu wa ta'ala wato gabawan shi yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake jarabtar wato bawa wanda mun sani a wannan rayuwa ta nan duniya da muka zo dole Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jarrabce mu kamar yanda ya faɗa a cikin alqur'ani ayoyi daban-daban kamar yanda zan mu gani wato ita duniya daman wuri ne wanda ake jarabta wato bayi ake musu jarrabawa ake musu imtihani saboda mi a jarrabci mummuni da abin da yake wato na cuta na abin jin dadi abu na tsanani abu na yalwa abu na wato hatta da lahiyarka da Allah subhanahu wataala ya baka wato wata jarrabawa ce a jarrabci mummuni da akan abin da ya shahi wato wadata mutum wannan mai arziki ne a jarabci mummuni da abin da ya shahi wato talauci haka a jarabce shi mummuni da abin da ya shahi wato shubuhohi da kuma abin da ya shahi wato shahawaice shahawaice wato dole Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jarabce mu kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitna wa ilayna turja'un wato kullu nafsin dha'iqatul maut Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kowace rai wato mai dandana mutuwa ce Allah yace wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitna wato za mu jarabce ku da abubuwa na sharri abu na sharri zai same ka abu na alkhairi zai same ka abu na tsanini zai same ka abinda ake so da kai shine a gani yaya ne zaka yi lokacin da wannan abu ya same ka a gani zaka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma zaka je ka ringa cewa kaza ya same ka ka ringa jaje shine Allah yace sai an jarabce ku a jarabce ku da akan abin da ya shahi biyayya ga Allah akan abin da ya shahi sabawa Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da ya shahi wato wayalwa arziki da kuma abin da ya shahi talauci sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ilaina turja'un zuwa gare mu ne kuma za ku dawo wato duk wanda aka jarabce shi yayi hakuri zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne zai dawo Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi akan hakurin da yayi wato na kan wannan jarabta da Allah subhanahu wa ta'ala yayi mishi idan kuma bai yi ba hakuri sai zamanto shi ma ya iske Allah subhanahu wa ta'ala wanda a nan rayuwa zan mu gani wani Allah subhanahu wa ta'ala da duniya ce ma zai jarabce shi zaka ga duniya ce Allah zai sakin maka komi da komi ya gani menene zaka yi wani kuma zaka gani Allah subhanahu wa ta'ala da arziki ne zai jarabce shi kudi ne Allah zai baka kudi ne Allah zai baka na huta hankali kaji Allah subhanahu wataala ya ga menene zakai da wannan wani kuma zaka ga Allah subhanahu wataala shahara ce zai bashi ya shahara a cikin siyasa ya shahara a cikin kowanne majali wani kuma Allah subhanahu wataala sai ka gani wato ya daukaka wato matsayin shi ko kuma yana can ya daukaka matsayin shi sai ka gani Allah subhanahu wataala kuma ya sabko da matsayin nashi wanda ayoyi da dama Allah subhanahu wataala yana fada cewa am hasibtum an tadkhulul jannata wa لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب واتو Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cewa shin yanzu kuna tunanin cewa za ku shiga aljanna haka nan kawai sakaka kawai daga an mutu sai daga duniya sai aljanna ko kuma daga duniya sai Kaduna sai aljanna ko kuma a ce aljanna ta mai rabo ce wallahi aljanna ta mai rabo ce amma sai yayi aiki dole sai kai aiki Allah yace kana tunanin haka zaka shiga aljanna abinda ya gabata na al'ummomi wanda suka gabata na abinda ya zo musu bai zo muku ba kwatankwacin shi Allah yake baka misalin cewa al'ummomin da suka gabata wato massathumul ba'sa'u wad-dara'u wazulzilu cuta ta same su talauci ya same su talauci mai tsanani haka rishin lahiya Allah ya jarabce su da rishin lahiya mai tsanani sun girgiza har sai ya zamanto annabin zamanin su suna fada cewa mata nasrullah yaushe ne nasara za ta zo daga wajen Allah subhanahu wataala wanda ya faru hatta da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yake fada mishi cewa wato gashi na ana cutar da mu ana yanka mutane ana kashe mutane annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi ku yi hakuri nasara za ta zo muku za a zo a tashi a cikin wannan musuluncin mutun ya tashi daga Yemen ya tai wajen ina ne bai tsoron komi baka tsoron komi zaka tashi kaje kai bulaguro to kenan dole ya zamanto sai Allah subhanahu wataala ya jarabce ka wato a wannan rayuwa haka kuma Allah subhanahu wataala farkon suratul ankabut yake cewa ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin yanzu mutane suna tunanin za a bar su ne kawai haka nan dan kunce kun yi imani dan kaje kai imani kai mutum musulmi ne kai ahlus sunna ne shikenan Allah ba zai jarabce ka ba a'a sai Allah subhanahu wataala ya jarabce ka shi yasa kenan dole ya zamanto wannan jarabta da Allah subhanahu wataala zai maka ya gani wani irin hali zaka shiga haka Allah subhanahu wataala ya fada cewa wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat Allah yake wa bashiris sabirin Allah yake cewa za mu jarabce ku da kan abin da ya shayi al khawf tsoro ku samu firgici a cikin gari babu sekirite duka wannan jarabta ce daga Allah subhanahu wataala ya zamanto amni in ku babu kana tsoro cikin dare ya maka a wani waje kullun kan in ka shiga gida he karihi wannan jarabta ce Allah subhanahu wataala yake ma haka kuma wal ju' da yunwa da talauci zaka gani Allah subhanahu wataala ya jarabce ka kana jin yunwa bakka da kobiye kuma ka rasa ina zaka je ka amsa ka samu abin da zaka ci wannan jarabta ce daga Allah subhanahu wataala ko kuma ya zamanto kana da kudin ma Allah ya jarabce ka kai fan a cikin daji ka rasa ma mi kai wannan duka jarabta ce Allah subhanahu wataala yana iya ya jarabce ka haka kuma yace wa nafsun minal amwal da wato tawaye wato dukiya arzikin kai zamanto ya rage ya zamanto abin da ya shayi kai asara in kasuwanci ne kake kana kasuwanci wata asara ta zo maka a gani yaya ne zaka koma ga Allah subhanahu wataala ko kuma yaya zaka yi haka kuma wal anfus haka hatta kai salwantar rayuka wato ya zamanto gashi nan wato kana gani a kashewa ne yaki yazo ko kuma dan uwanka ya mutu wanka ya mutu kananka ya mutu danka ya mutu wanda wannan mutuwa kuma mun sani wajibi ce akan kowa sai ya mutu kamar yadda aya ta farko da muka gai Allah subhanahu wataala yace kullu nafsin za'iqatul maut wato dukkan wani mai rai mai dandana mutuwa ne dukkan wata rai zata dandana mutuwa sai in ka je wajen Allah subhanahu wataala in yaso sai ya zamanto abinda kai na alkhairi ka samu abinda kai na sharri wato shi ma ka same shi amma kowa sai ya mutu kullu man 'alaiha fan kowa sai ya mutu tunda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yazo ya rasu to babban fitina babban bala'i ya isa kadai ya zamanto rasuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin al'umma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yake cewa idan ya zamanto wata musiba ta same ka ka ringa tuna da irin musibar da ta same ni idan ya zamanto danka ne ya rasu ka tuna dan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya rasu annabin shi ma ya rasu wanda wani malami yake cewa falau kanati dunya tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da a ce duniya za a samu wani wanda zai zamanto ya zauna a duniya shi ba ya mutu ba da ku annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan a raye da ku annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan a raye da zaka gani dukkan wannan abubuwa na sabani wasu abubuwa na fitintunu dukka da ba za su zo mana ba zai zamanto idan an samu sabani kai sai za a koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa yace wa nafsin minal amwali wal anfusi kenan rayuka za su salwanta da yawa zaka ga mutum in bai da lahiya ana kaffa ana tsoro kada ya je ajalin shi ne wannan ai jarrabawa ce rishin lahiya da Allah zai dora mai jarrabawa ce zaka ga mutum bai da lahiya ana ta kai kawo a sayi maganin kaza a sayi maganin kaza in yana da condition wani maganin ne ma yake kashe shi saboda cikin condition inda yake an so wannan maganin ana tarattaman ta kaza an kara mishi wata tarattama an kara wannan sai ya zamanto wato ya mutu in ya kai ma shi likita wa yake mutuwa baranta na kai wanda ake ma magani kamar yanda wani malami yake cewa inna tabiba bi tibihi wa dawaihi la yastati'u difa'a mukrihin ada mali tabibu yamutu bi da'il ladhi qad kana yubri'u jarhuhu fi ma mada zahaba al mudawi wal mudawa wal ladhi jalaba ad dawa wa ba'ahu wa man ishtara wato me wannan wanda ya shahi medicine abinda ya shahi likita likita da maganin da yake ba mutane zaka gani idan mutuwa ta zo ma mutum bai yiwa ya zamanto wannan maganin ya cece shi kawai rai ta hiya zai haka kuma yake cewa shi mai likitan zai zamanto da maganin da yake ba wani ya warke idan bai da lafiya wataran shi maganin zai sha kuma ya mutu da maganin da yake badawa da shi zai sha ya mutu kenan mutuwa ba wani magani yace zahabal mudawi wato mai bada maganin shi likita ya mutu wanda ya kirkiri maganin ya mutu wanda yake sai da magani ya mutu wanda ya sai magani ya mutu to wa zai rage kenan duka wannan mutuwa jarauta ce daga Allah subhanahu wataala ya sanya ma wato mutane akan kayunan su sai ya zamanto kowa ya mutu kuma kada ka ringa kamar yanda Imam Shafi'i yake cewa tamanna rijalun an amuta fa in amut fatilka sabilun lastu anni bi awhadi wato wasu mutane suna tunanin wai in mutu suna gurin in mutu wani zaka gani a cikin rayuwa yana gurin wane ya mutu to idan ya mutu yake cewa fatilka sabilun lastu anni bi awhadi wato hanya ce ba ni kadai ba zan bi dole ya zamanto hanyar nan da nabi na mutu kai ma zaka biyo ta ka mutu wani ma zai biyo ya mutu wani ma zai biyo ya mutu kamar yanda wani yake cewa ta'addadatul asbabu wal mautu wahidu wato sababba sune suka samu abin da ya shahi sabani suka yawaita amma mutuwa guda ce wani mutuwa da zai hatsari ne zai wani yana gadan likita zai mutu wani a gida lahiya shilau kace lahiya lau gashi na ana tare da shi wato amma ya mutu to wannan duka jarabta ne daga Allah subhanahu wataala jarrabawa ne daga wajen Allah subhanahu wataala haka yace wasamarat da abin da ya shahi wato iyan itatuwa Allah subhanahu wataala sai ya sa ayi shekara ayi hori an hanun gona babu duka wannan jarabta ce da Allah subhanahu wataala yake ma bayi daga karshe Allah me yace yace wa bashiris sabirin wato kama wato masu hakuri albushir ga musu alquri albushir da aljanna wanda idan musiba ta same su kai tsaye mi suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wanda dukan mu wato muna Allah subhanahu wataala yana sa yana jarabtan mu da akan abin da ya shahi wato bala'i abu ne kawai sadefan da ya zamanto bala'in wane yahi na wane kuma ya zamanto karhin imanin wane yahi na wane wani zaka ga musiba ta same shi bala'i ya same shi amma ka ganshi lahiya lau ana dariya da shi kamar wani abu bai same shi ba amma wani zaka gani idan bala'i ya same shi musiba ta same shi wayyo Allah na mutu na lalace nayi kaza bai koma ga Allah subhanahu wataala la hawla wala quwwata illa billah kenan abin da ya shahi bala'i Allah subhanahu wataala zai jarabce mu gabaki daya da abin da ya shahi wannan bala'i ko mun tsananin bala'i idan ya zamanto bai shiga ba cikin addinin ka wato wannan karamin bala'i ne idan ya zamanto ya shiga addinin ka ya zamanto hakke ya zamanto addini kana kasa yin addini to wannan bala'in sai ya zamanto wato babban bala'i ne akan ka saboda idan bala'i ya zo maka koma ne zaka yi ga Allah kenan kana nan a cikin abin da ya shahi addini hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama wato yake cewa ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta shawkatu yashakuha illa kufira Allahu bihi min khatayahu aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam wato da daya babu wani abu da zai samu mutum musulmi na cutarwa ne ko wahala ce ko rishin lahiya ne kai hatta da kaya da zuta samu mutum musulmi ya dau hakuri ya mai da abin ga Allah subhanahu wataala ba ce Allah subhanahu wataala sai ya kankare mishi wani abu daga cikin zunubai shi tuntube ne kai kace wayyu la ilaha illallah subhanallah ka koma ga Allah ba irin wanda zaka ga yayi tuntube ya kama wani shehu ya kama sunan wani shehu ko kuma ya kama sunan wani a zaka gani kana tuntube ko kuma wani abu yana samun ka na damuwa kai sai zaka koma ga Allah subhanahu wataala shine annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yake nuna mana cewa dukkan mutumin da ya zamanto wata musiba ta same shi wata damuwa ta same shi wani kunci ya same shi kai hatta da kaya ce mutun ya taka ta ya koma ga Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala sai ya kankare mishi wani daga cikin zunubai shi ashe kenan bala'i da zai same ka wato kankarar zunubi ake maka haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa bala'i ba zai gushe ba a bawa yayi dau hakuri kai ne Allah ya dora ma wata cuta ka dau hakuri kake rayuwa da wannan cutai kana neman maganin amma kana koma ga Allah subhanahu wataala ka dau hakuri ba ce wannan sai ya zama to kankarar zunubanka ne shi yasa da yawa zaka ga wani idan ya zo rasuwa sai ka gani ya dau tsawon lokaci yana rashin lafiya sai ka ringa mishi fatan ya zama to wannan kankarar zunubai ne sai ya zama to yana garin rashin lafiya amma ana kankare mishi zunubai dalilin wannan rashin lafiya bala'in da Allah subhanahu wataala ya dora mishi sai ya zama to Allah yana kankare mishi zunubai kamar yanda ya samu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wata baiwa Allah subhanahu wataala tazo wato tana farfadiya gare ta tazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama take ce mishi ya roƙa mata Allah subhanahu wataala ta fasa wannan farfadiye annabi sallallahu alaihi wasallama yace mata ta dau hakuri cuta ce ai kuma ga Allah ya dora mata yace ta dau hakuri tana da aljanna ko kuma ya roƙa mata Allah Allah ya yaye mata sai tace zata dau hakuri tunda har za a bata aljanna sai ta rumi annabi sallallahu alaihi wasallam amma to ya roƙa mata Allah Allah ta takashshaf wato idan tana halwadiya tana misali zanin ta yana kubcewa sai annabi ya roƙa mata ya zamanto wato kada zanin ta ya ringa kubcewa idan wannan wato cuta ta taso mata ashe duk bala'in da zai samu mutum musulmi duk bala'in da zai same ka wato wani kankarar zunubi ne haka kuma Allah subhanahu wataala yana daga darajar kai idan bala'i ya same ka hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu wato idan Allah ya nufate ka da alkhairi sai ya dora maka wata cuta sai ya dora maka wani ibtila'i ashe idan ibtila'i Allah subhanahu wataala ya dora maka ashe ba wai Allah subhanahu wataala baya son ka bane ba Allah subhanahu wataala yana son ka ne ma da alkhairi la Allah ya zamanto kankarar zunubanka ne la Allah ya zamanto wato Allah subhanahu wataala ya dora maka ne dan ya daga darajarka haka Imam Shafi'i aka tambaye shi cewa wai menene yafi mutum Allah subhanahu wataala ya datar da shi bai dora mishi ba wani bala'i ya zamanto yana godewa Allah ko kuma mutum Allah subhanahu wataala ya dora mishi wani bala'i ya dau hakuri yace wanne ne yayi yace abinda yayi ya zamanto bakka samun tabbatuwa bakka samu Allah subhanahu wataala ka ringa gode ma Allah subhanahu wataala har sai wata musiba ta same ka ka dau hakuri wannan zai koma ga ka koma ga Allah subhanahu wataala yake cewa baka gani ba Allah subhanahu wataala ya jarrabce annabi Nuhu ya jarrabce annabi Adam ya jarrabce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dukkan annabawa zan mu gani wasu daga ciki wato yanda Allah subhanahu wataala ya jarrabce su kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ne wanda Sa'ad bin Abi Waqqas ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ashaddul bala al-anbiya thumma al-amsal fa al-amsal a wata ruwaya ya ƙara wa salihun wato annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafi tsananin bala'i wanda yake sauko ma mutane sune annabawa wato annabawa sun yi samun tsananin bala'i ya sauko musu haka annabi sallallahu alaihi wasallama rishin lahiyar da ake ba annabawa dubule ce da tamu idan kai kan rishin lahiyar ka tana kaiwa karan sank degree to ta annabi ya ta kai ka 20 degree shi yasa kenan su ya zamantawa an yi musu tsananin bala'i akan wato wata cuta ko wata rishin lahiya ko wani bala'i idan ya sabko musu haka kuma fal amsal gwargwadon imaninka gwargwadon wato yanda Allah subhanahu wataala wato zai jarabce ka mu duba mu gani Allah subhanahu wataala yanda ya jarabce annabi adam da Allah subhanahu wataala ya halicce shi sai ya sa shi aljanna yake ce mishi wa kullu ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna fakula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin aka ce ku shiga aljanna ku ci dukkan abin da kuke so kuna aljanna ka san dai aljanna tun nan kana jin ta yaya take mala aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar wato aljanna suna cikin aljanna amma dai da Allah ya tashi jarabta su a cikin aljanna wato Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce su Iblisu yazo ya jarabe Allah subhanahu wataala yasa yazo ya rude su yazo yake cewa inni lakuma laminan nasihin wai nasiha ce yake musu wai iblis yake nasiha kasan babban shi dama haka ne yake nasiha duk wani wanda yake abin da ya shahi shaydanci ko kuma wani abu in yazo wannan yayi maka yace ma nasiha ce yake wato yazo ya rude su suka ce yace hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla shin ya adam kana so in nuna maka akan wata itaciya wanda idan ka cita wato zaka samu dawwama a cikin wannan aljanna wato shi annabi adam ya ji dadin aljanna bai so ya fita daga aljanna has to dalilin wannan har yasa ya manta da Allah subhanahu wataala can ya hane shi da yace wannan ya dace a wata ruwaya yazo yace a a ba zai cewa matar shi tace a a a ci a wata ruwaya la Allahu a'lam bi sihhatiha to suka zo suka ci wannan itace suna ci mine fa badat lahu ma sawatuhuma wa tafika yakhsifani alaihima min waraqil janna sai zamanto kai tsaye sun taka sun Allah ya jarabce su sun taka abinda Allah subhanahu wataala ya hana sai zamanto kai tsaye tufafin su suka zube suke neman itace daga cikin itatuwan aljanna suna neman su tufafoye jikin su sai zamanto Allah subhanahu wataala ya sabkar da su daga aljanna suka dawo wato doran duniya wannan ibtila'i ne yana cikin aljanna Allah subhanahu wataala ya sabko da shi amma malamai suke cewa wannan ya faru ne kafin ya zamanto an bashi annabta saboda annabawa su ma'sumai ne Allah subhanahu wataala yana kare su da wani abu wannan kafin a bashi annabta ne har ya zamanto an sabko da shi ya zo doran duniya nan ya zamanto gashi nan ake rayuwa a duniya tukun ya koma tare da mu Allah subhanahu wataala ya sa yan aljanna ne ya zamanto har annabi Musa ya zamanto yake mushi wannan rarauka cewa ya Adam kai ne ka fitar da mu aljanna daga aljanna annabi Adam yake ce ma annabi Musa shin ya kai annabi Musa kalimullah wanda Allah subhanahu wataala yayi mishi zance yayi zancen Allah subhanahu wataala shin kana laumi na ne akan abinda Allah ya riga ya kadarta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa haja adam musa sai annabi Adam ya kada annabi Musa da karfin hujja wato wannan ibtila'i ne annabi Adam Allah subhanahu wataala ya jarabce shi shedani ya rude shi shi yasa Allah subhanahu wataala yace inna shaytana lakum aduwan fattakhizuhu aduwa shedanin nan aduwi ne gare mu dole mu rike shi aduwi kada ya zamanto wato kana bin hanyar shedan sai ya zamanto wato ya rude ka ya batar da kai daga abin da ya shafi hanya madaidaiciya haka idan muka duba annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mu duba mu gani lokacin da ɗan uwan shi wanda aka turo shi zuwa gare su suka zo suka taru za su sa shi wato wuta annabin su ne annabin Allah ne fa shi yake kiran su zuwa ga su zo su bautawa Allah su mutu su tayi aljanna amma daga ƙarshe mine sai suka taru suka yi haɗin kai ya kashe musu gomakai an yi kaza da kaza to a zo harriku qalu harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin a zo a har a zamanto an kona shi ga baki daya annabin Allah suka ce za su kona shi aka zo ake hura huta ake hura huta a zamanin aka ce ba a taba hura huta wanda ta kai wannan wutai saboda su ƴan can da ai aikin su da wuta suke sai an hura huta to ba a taba hura huta ba wanda ta kai wannan wutai har malamai suke cewa mace idan ta zo batta da lahiya ko kuma tana da ciki za ta yi alwashi ta yi ba kanjan cewa idan ta warke sai ta je ta kai wani makamashi an ƙara ta da hura wutar wannan wanda da suka zo suka hura wutan nan za su jeho annabin Allah annabi Ibrahim su kansu kasa kusanta wutar su kai saboda tsananin zafin wutai sai wani daga cikin wato mutanen Farisa ne aka ce ya ba da shawarar cewa a daure shi a mushi majaujawa ko a daure shi a jeho shi wanda wannan shi kuma Allah subhanahu wataala shi ma ya khasafin shi shi ma da ya ba da shawarar to ya akai wanda an darme shi za a jeho shi malaika Jibril a lokacin ya zo mushi ya zo ya ce ya Adam kana son taimako ya Ibrahim kana son taimako yace a wajen ka dai banna son taimako amma a wajen Allah subhanahu wataala ina son taimako yake cewa mine hasbi Allahu wa ni'mal wakeel wanda yace na dogara ga Allah madalla da abun dogaro shine ubangiji wanda da aka jeho shi wutai Allah subhanahu wataala yace kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya faɗi wannan magana kenan menene bala'i ya zo mushi gashi nan za a jeho shi me ya koma ga Allah subhanahu wataala yace mi hasbi Allahu wa ni'mal wakeel shi yasa dukkan wani tsananin bala'i idan ya same ka ka zo ko kuma kahin ya same ka kana furgicin cewa abu kaza zai same ka wallahi ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakeel wato zakka samu falahi Allah subhanahu wataala kai ta da zuciyarka da cikin yaqinin cikin zuciyarka hasbunallahu wa ni'mal wakeel kai ta maimaitawa babu adadi wanda yana daga cikin azkarus sabahi wal masa ma ka ringa fadin ta kaga yayi ta subuhi da sahi subuhi da maghribi zaka gani wasu abubuwa duk abu naki da ikon Allah Allah subhanahu wataala zai kare ka wanda da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Annabi Ibrahim ya hade ta lokacin da aka je za a jewa shi wuta, haka kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ma sun hade ta can inda Allah subhanahu wataala yake cewa alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wallahi idan ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakeel kake maimaita ta, wallahi zaka samu falahi, saboda yana daga cikin abubuwa wanda suka jarraba sun bada labari. Wala yunabbi'uka mislu khabir, kai ma ka shiga wani tsanani ka gani, ka shiga cikin wani tsanani ka gani. Insha Allah wata rana za a baku labarin wani wanda hasbunallahu wa ni'mal wakeel ta hutar da shi daga wajen wasu abubuwa da yawa. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Kenan nan menene annabi Ibrahim me yace, koma ya ga Allah subhanahu wataala da wannan bala'in da ya same shi. Haka bancin wannan ibtila'in da Allah ya mishi za a jefa shi wuta, bancin shi da dan shi Isma'il da matar shi Hajara, Allah subhanahu wataala ya yi umarnin yace kai su can ya aje su. Aka kasu Makka aka aje su babu kowa, biwadin ghairi zizra'in inda baitikal muharram, wuri ne ban shibka fata wutarwa, sahara ce, tsakar sahara. Yanzu misali a ce ka tashi ka dau matarka da danka wanda kake son shi, wanda shi annabi Ibrahim dan nashi ma matar shi ta kai wajen shekara 80, shi ya kai wajen shekara 100, aka ce bai samu ba da. To a irin wannan lokacin mutun ya samu dara da irin son da yake ma dan, amma dai aka ce je ya aje su, da yaje ya aje su umarni ne na Allah. Kaga wannan ibtila'i ne Allah subhanahu wataala ya mishi, yace yaje ya aje su. Da ya aje su ta juyo tana tambaye shi, ya zaka tahi ka bar mu a cikin wannan dokar dajin, ba abinci, ba ruwa, ba komi, ba mutane, ba ko da tsuntsu baka gani. Yana tana maimaita mishi matar tashi ta tambaye shi cewa Allahu amaraka bihada, yace Allah ya umarce shi ya haka. Tace to Allah subhanahu wataala ba zai tuzartar da mu ba. Ku kallin ita ma ibtila'in da ta shiga, amma ta maida al'amarinta ga Allah subhanahu wataala. Shi yasa duk jarraba wanda zaka shiga, idan ka maida al'amarinka ga Allah subhanahu wataala, to zaka samu tsira. Wanda ta dalilinta da danta Isma'il alheri nawa yazo, duba mu gani tana Safa da Marwa, ta hau dutsin Safa, ta hau dutsin Marwa, tana neman ruwa ta kawo ma yaranta, ko kuma za ta samu Zamzam ya fito. Ya zamanto Safa da Marwan nan aka sa shi shi'ar ne na wato abin da ya shahi musulunci, abin da ya shahi aikin haji. Idan ka je haji dole sai ka yi Safa da Marwa wannan so bakwai da ta yi. Haka kuma Zamzam ya fito, da ruwan ya fito mala'ika ya bugi daidai inda yaron yake kwanta, daidai kawashi ruwa ya bubbugo, wanda ruwan yana nan har yanzu har ran hakiyama ta tashi, kuma ruwan bai taba raguwa ba. Yana nan kuma daukan shi ake dauka, kuma shan shi ake, shine ake kawo wa hannan ko ina rabawa ake, wanda akalla ana fada cewa tilam sitar ta mai daukan ruwa wato sama da 12 suke hutarwa farjur suna kawo wa Madina, wadan ruwan kowa zuwa yake dauka, ruwan Zamzam kenan. To wannan ka gani ibtila'in da Allah subhanahu wataala yayi musu dalilin su suka dau hakuri, har ya zamanto al'umma wato an zamanto an ba su wannan falala, an ba sama musu wasu abubuwa wanda suke ba shi'ar ne wato na musulunci. Haka shi dai annabi Ibrahim, mu duba mu gani yanda Allah subhanahu wataala ya kara jarabta shi da yanka dan shi, bancin can an jarabce shi ya bar su, aka jarabce shi ya yanka shi kuma. Kai yanzu danka a ce ka yanka shi, maholki yace inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara, shi ma dan dake mutum ne wanda yake da imani, annabawan Allah subhanahu wataala ne yace ya abati if'al ma tu'mar, kai abinda aka aikata, aka umarce ka, ka aikata abinda aka umarce ka. Yazo zai yanka shi yace ya kare huskar shi kada ya zamanto tausayi ya kama shi, saboda muhulkin annabawa gaskiya ne. Idan annabi yayi muhulki to wannan gaskiya ne, kawai zai yi tanfizin wannan abu. Yazo hedi yazo zai yanka shi, Allah subhanahu wataala me yace kar saddaqta ru'ya, wato hakika ka gaskata. Sai mine wafadainahu bidhibhin azim, sai zamanto an fanshi annabi Isma'il da wani abin yanka wanda yake wato mai girma, aka yi fanshe shi da abin yanka wanda aka ce daga aljanna aka sauko ragon da aka yanka, wasu kuma suka ce adan aka halice shi. Kenan wannan duka mine ne, jarrabawa ce da Allah subhanahu wataala yake ma. Yanzu mun ga annabi Adam Allah ya jarabce shi, annabi Ibrahim Allah subhanahu wataala ya jarabce shi, jarrabawa kala kala, amma duka annabawa sun ci jarrabawa da Allah subhanahu wataala ya musu. Dan haka kai ma kada ka dauka fa haka kawai dan dai kai imani shikenan Allah subhanahu wataala ba zai jarabce ka ba, Allah sai ya jarabce ka. daga ko ina Allah yana iya jarabce ka, daga ko ina Allah subhanahu wataala zai iya jarabtaka. Haka idan muka duba annabin Allah, annabi Ayyub alaihi salatu wassalam, mu duba mu ga yanda Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da abin da ya shaye rishin lahiya. Rishin lahiya yake kwance rishin lahiya. A wata ruwaya aka ce shekara 8, a wata ruwaya aka ce shekara 18 yayi yana kwance bai da lahiya. Har ya kai masu zuwa ziyarar shi ana zauwa a gaida shi suka gaji. Sun gaji da zauwa su gaida shi, yobe ya kiya warke. Ya kiya warke, Allah ya jarabce shi da rishin lahiya. Diyan shi suka kowa ya gaji. A wata ruwaya aka ce sai mutum biyu daga cikin ƴan uwan shi suke zauwa suke kula da shi. Wata ruwaya aka ce matar shi ɗaya daga cikin matar shi wato ita ce take zauwa wato tana kula da shi. Kowa ya gaji. Shekara 18 kai a ce kana kwance baka da lahiya. Ka san masu sai an mance ma. To wannan jarabta ce, kuma annabi ne annabin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya jarabce shi da wannan. Har ya zamanto wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala da zai bashi sauki. Ita wannan matai wadda take kawo mushi wato abin sha, abincin shi yana sha yana ci, wata rana sai ta yi ta akhiri bata zo ba, ta jinkirta bata zo ba. Yana kwance yace idan ta zo ya mata bulala 100. Jube da lahiya, kuma ita kadai ta tsaya yace amma ya mata bulala 100. Wato kuma daga wannan sai zamanto jinkirin nata sai zamanto alkhairi ne wato gare shi. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa urkud bi rijlika hadha mughtasilun baridun wa sharab. Wato ka dan buga wajen kauhaka zaka samu wani ruwa wanda ka shashi, ruwa ne barid mai sanyi, kuma kai wanka da shi sai zamanto warakarka ta zo. Wato wannan da yayi haka nan shekara 18 yana kwance da yayi wannan aikin, kawai ya dauki ruwan ya huto. Allah subhanahu wa ta'ala wato ya bashi wato lahiya, ya dawo gangariya fiye da yanda yake. Wanda a ruwaya tana zauwa cewa matar tashi ya taso zai tahi ya iske ta, sai suka gamu da ita sai ta tambaye shi da Allah, a can baka gani ba wani yana nan ya jima bai da lahiya a kwance, kai dai kana kama da shi. Ban taba ganin ba mutumin da kuka taba ka, da saboda bata tunanin zai warke ta ma, kawai ana jiran ajali ya mutu aje abin ne, bata tunani Allah ya warkata. Yace to aini ne kaza da kaza, ce a to alhamdulillah suka tai jikin shi ya dawo lahiya, law ka annahu bai taba samun wata rishin lahiya. To sai alƙawali da yayi kuma zai mata bulala 100. Allah subhanahu wa ta'ala yace to ya gama ɗan wato itace gama guda 100, haka ɗar me yayi a mata guda, shikenan an sabke alƙawalin da akai. Kenan wannan me yake nuna ma dukkan hakuri da yayi. Shekara 18 kana rishin lahiya, dole abu ne wanda ai ka dau hakuri. Wani idan bai dau hakuri ba, irin mu a wannan zamanin, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci wani shi shikenan, ya yanke kamna, kawai zaka ga mutun ya yanke kamna daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan wannan dole, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, duk wanda yake tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya mishi wato mafita daga dukkan wani tsanani da ka shiga. Kawai kai me ake so, ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk inda ka shiga, duk tsananin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka, to ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka idan muka duba annabin Allah, annabi Yunus alaihi salatu wassalam, wanda Allah ya tura shi zuwa ga wata al'umma wanda malamai suna cewa mutum 100,000 ne ko kuma sama da haka kada. Yayo ya zo ya musu wa'azi, ya musu wa'azi sun kisu musulunta. Kawai sai ya hushi wato ya huta, ya bar garin. Wanda kuma dama a ciki wani daga cikinsu yake cewa wannan mai wa'azin da yake muku wa'aziwa, idan ya zamanto yana nan yake ta muku wa'azin yake garin, to azaba ba ta zo muku ba. Wannan da yake cewa azaba za ta zo muku, inda yana nan ba ta zo ba. Amma in kuka ga ya bar gari, to fa azaba za ta zo muku. To shi yana wa'azin da suka ƙi musulunta, kawai ya hushi ya huta ya bar garin. To su kai tsaye da ya huta ya bar garin, ina sai suka zamanto suka tattara yanasu suka yi shawara cewa to kafin azaba ta zowa ya kamata mu huta bakin gari mu roki Allah mun yi imani. Suka huta ga baki daya, suka yi imani ga baki daya. Shine Allah subhanahu wataala yake cewa fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizi fil hayati ad-dunya. Wato wannan sune mutanen annabi Yunus. Shi yayi hushi ya tahi, sai suka dawo suka zo suka yi imani ga baki daya. Ruwaya da ta kawo cewa da suka zo zasu tuba ga Allah, duk wanda take da da sai a raba uwa da danta, a raba akuyoyi da diyansu, a raba kowa yana kuka, ana ta saboda yara zasu ringa kukan uwayensu, ake kuka aka koma ga Allah, Allah subhanahu wataala ya karbi tubansu ga baki daya. Kenan wannan shi kuma annabi Yunus yayi hushi ya tahi, yaje ya hau bato zai bar garin ma ga baki daya. Sai Allah subhanahu wataala shi kuma ya jarabce shi anan. Me ya jarabce shi? To a zamanin su idan ya zamanto a cikin ruwa, jirgin ruwa ya fara gargargar zai fadi, to akwai wani wanda yayi ma Allah laihi ko kuma yayi wani laihi suka ce to a cikin mu nan fa akwai wani wanda wani bawa da ya gudo daga wajen ubangijin shi aka zo aka yi ƙuri'a kawai ƙuri'a ya tawado annabi Yunus ne kace to ya za a yi kace to kawai kama shi za a yi tunda in aka bar shi halaka za a yi duka a kama shi a jefa shi ruwa kawai shi a kama shi kawai a jefa shi ruwa wanda wannan ka'ida ce ta shari'a a khafud dararin Malam Sa'adi yake cewa fa in zattazahama adadul mafasiri yurtakabul adna min al mafasiri kai ne Allah subhanahu wataala la qaddara Allah ka dauko haiz kana tahiya a cikin mota sai zamanto za a yi accident kuma ga mutum daya yazo kan hanya kana iya tashi da shi kana iya tashi da shi idan ya zamanto ka goce ka wada rami kuma aka kashe mutum 20 da wani abuwa kenan kaga wannan shine akhaffud dararain kafara wacce zatta maka wannan kenan wancan shi kawai Allah ya kawo ajalin shi ka tashi da shi in kuma kai kadai ne kai isko jama'a suna zamne kai isko jama'a suna zamne kai kuma kai kadai ne a cikin mota to kai zakka je ka Allah ka kanka kenan kai kwana kakka je ka biki jama'a ya zamanto ka wannan kaida ce ta shari'a kenan shine suka dauke shi ya zamanto an jeho shi ruwa ana jeho shi ruwa kuma Allah sai ya turo kihi kawai kihi ya bude baki ya shigo ya hade shi ku kalli ibtilai da aka je wa shiruwan kihi ya hade shi Allah ya ma kihin ilhama cewa kada ya tamna shi ba a tamna kihin bai cinye shi ba kawai ya hade shi yana cikin cikin kihin shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya zamanto an sa shi cikin cikin kihi amma a cikin cikin kihin wata addu'a yayi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wanda wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ka zamanto kana wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka maka ya huddo ka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya huddo shi daga cikin cikin kihin Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mishi kenan wannan yake nuna mana annabawa ana jarabta su ana jarabta annabawa ina ga kai ina gani wato ya zamanto wato idan an jarabce mu ya zamanto mun yi wannan shi cikin cikin kihi aka sa shi abin da ya shahi wato kaso aka sa shi kenan dole idan ya zamanto wato bala'i ya sabko maka wani abu na ibtila'i ya sabko maka ka koma ga Allah subhanahu wataala sai ya zamanto ka samu falahi ka samu tsira ka koma ga Allah Allah ya yaye maka wato wannan wato bala'i can mun gani annabi Ibrahim me yace hasbi Allah wa ni'mal wakeel kinan wannan addu'a ka rike ta hasbi Allah wa ni'mal wakeel idan kana tsoron wani abu ringa maimaita ta kai ta maimaita ta ba adadi ba in ba shari'a ba ta kawo abu ta ce kai adadi kaza to duk wanda ya ce ma kai adadi kaza bar shi kawai maimaita bila adadi shine abin da yake karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama a shari'a hasbunallahu wa ni'mal wakeel wanda ta zo iya sani na shine cewa ka karanta so bakwai da sahi so bakwai da marece bantin shi kana iya idan wani firgici ya same ka ko wani abu kai ta maimaita ta kai ta hasbiyallahu wa ni'mal wakeel hasbiyallahu wa ni'mal wakeel kai ta maimaita har sai ka gaji kai ta istighfari nan kuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin idan abin ya faru da kai tunda nan annabi Yunus abin ya faru da shi ya abka mishi ne ya zamanto yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da irin la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah kamar yanda wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah dana kahurai sun dauke shi sun yi garkuwa da shi sun dauke shi nayi ta neman shi na rasa shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ka je kai ta maimaita la haula wala quwwata illa billah kai ta maimaita la haula wala quwwata illa billah babu wani dubara babu wata ƙarfi sai ga Allah subhanahu wa ta'ala kai sai ya tayi yana tayi yana tayi wani lokaci yazo dawo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Annabi dana ya dawo har daga nima ma har daga nima ma ya dawo to kenan ka gani ya mai da mi ya mai ka al'amarin shi ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa duk abin da ya same ka duk abin da ya same ki ki zamanto wato mai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kada ka ce ka je wajen wani malami ya ce ya baka lakanin kaza kai yi shi so dubu kaza so wannan duka mai da shi gehe kawai abin da yazo kan sunna kai abu bila adadi in kuma abu yazo da sunna cewa ka karanta shi da adadi to wannan tabbata ne daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dole ya zamanto bala'i ya kwada kan mu ya zamanto mu koma ga Allah subhanahu wataala tare da addu'o'i da yawan istighfari yawan istighfari Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku zamanto kuna yawan istighfari ga ubangijinku kuna koma ga ubangijinku saboda Allah sai mai gafara ne Allah zai gafarta muku Hasan al-Basri wani yazo ya tambaye shi Hasan al-Basri ya tambaye shi cewa wato ina son arziki yake so yace kaje kai ita istighfari yace addu'a nake so ka bani ina son in samu diya yace kaje kai ta istighfari wani yazo yace kudi nige so je kai ta istighfari aka tambaye shi to kai ya ne wani yazo yace kaza yake so wani yazo yace kaza yake so wani yazo yace kaza yake so ko wanne ka ce ita istighfari yace baka ji ba Allah subhanahu wa ta'ala yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wato ku yawaita istighfari ga ubangijinku ga koma ubangijinku yursil as-samaa'a 'alaykum midrara sai Allah subhanahu Allah ya sauko muku wato ruwan sama damuna ta yi kyau noma yayi albarka sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya baku dukiya mai yawa da iya Allah subhanahu wa ta'ala ya baku iya haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya baku abin da ya shahi aljanna wato haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mu wanda istighfari abu ne wanda yake idan ka kama shi shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai zamanto wato yana wannan yana taimaka maka a koda yaushe kidan dole kada ya zamanto kai kawai baka da dukiya kaga wani yana da kudi wani yana da dukiya wani he mota yake hawa manyan motoci jeep Lexus kaza da kaza kace a kai mu a duniya hawa ɗan kallo ne a ka koma ga Allah subhanahu wataala sai kaga Allah subhanahu wataala kai ma ya baka kada ka yanke kamna ga Allah subhanahu wataala da yawa zaka gani mutun zaka gani ba ka nema wanda ya ba ma wancan in shi ma ya baka menene zai baka shine ka koma ga Allah subhanahu wataala sai ya zamanto shi ma wato ya baka wato abin da ya ba ma wancan yawa zaka ga hatta da masu kudin kuma zaka gani su kuma idan ya zamanto bala'in asara ya zo musu sai ka gani shi kuma ya zamanto la haula wala quwwata illa billah shikenan ya koma shine nan bai koma ga Allah subhanahu wataala kenan dole duk abin da ya same ka na ibtila'i duk abin da ya same ka na jarrabawa ga Allah subhanahu wataala ne ya kamata ka koma sai ya zamanto wato ka samu falahi ka samu tsira wato a rayuwarka komi kake so kuma Allah subhanahu wataala mai iko ne ya baka kada ka yanke kamna ga Allah saboda mine kana tunanin abu wai abu kaza kai bai yiwa baka da hanyar da zaka iya samu ka je ka kaza ko kuma baka da hanyar da zaka samu ka yi kudi a kana da babban hanya shine babban lakani ka kama Allah kana kama Allah to komi sai ya zo maka komi zaka gani sai ya zo maka idan koda baka da kudin koda kudin ba su zo maka ba Allah zai baka qana'a zai baka wadata zuciya ka ji baka da ko biye amma lahiya kalau da yawa masu kudin zaka gani mutun gashi da kudi amma hankalin shi a kwance ala tashi yana tsoro a duro mishi yana tsoro a za yana kaffa shine he yayi kaza sai yayi kaza kullun a cikin furgici yake ake bada kissa wani yazo wajen wani mai kudi yazo ya zamna a falo kahin shi mai kudin ya huto ya dawo shi yayi barci a falon nashi yazo ya tambaye shi ya tada shi ya ne kawai daga in shiga yanzu kai barci yace shi kai raban shi da yayi barci wajen kwana nawa bai iya barci wanda yawa hatta da masu mulki wani in zai barci an mishi allurori sai an mishi hankalin a tashi saboda baka koma ba ga Allah baka maida al'amuran ka ga Allah ba wanda ya maida al'amuran shi ga Allah subhanahu wataala zaka gani komai ya samu ashe ba dukiya bace ba kudi bane wai samun jin dadi ka bakka da kobiye sai ka gani kai wanda yake da miliyan kudi kenan wannan sadifan da ya zamanto komawa ka ga Allah subhanahu wataala duk abinda kuma ya same ka na musiba ka koma ga Allah shi ma ka samu tsarani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ajaban li amril mu'min wato yana mamaki da al'amarin mummuni idan mummuni abu na alkhairi ya same shi sai zamanto yana jin dadi ya gode ma Allah kuma haka kuma idan tsanani ya same shi sai ya dau hakuri kuma ya koma ga Allah subhanahu wataala duk a yanda dukkan ka inda ta zo mishi zai koma ga Allah subhanahu wataala to haka ake so kai wanda Allah subhanahu wataala ya datar da kai ka zamanto mummuni kai wanda Allah subhanahu wataala ya datar da kai ka zamanto musulmi a dukkan yanayinka a dukkan halinka ka zamanto wato mai koma ga Allah ne ki zamanto mai koma ga Allah subhanahu wataala ne sai ya zamanto dukkan abin da ya same ka yana zo ma da sauki idan musiba ta same ka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu mizanmi yake cewa menene kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha kace mu ga Allah muke kuma ga Allah zamu koma ya Allah subhanahu wataala ka bani ladan wannan musibar da ta same ni kuma ka maye mini da abin da yafi alkhairi nata wanda wannan ummu salma lokacin da mijinta abu salma ya mutu yadda Allah ta tabbata a gare su da ya mutu sai ta zo a madina tace to ita bata san ba gidan da yi gidan abu salma alkhairi saboda gidan abu salma shine gidan da ya fara hijira tace amma to annabi ya karantar da mu cewa idan musiba ta same ka ka yi wannan addu'a kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka bani ladan musiba wannan kuma ka bani da abin da yayi mata alkhairi da yayi ta alkhairi tayi wannan addu'a tayi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye kwana biyu kawai sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana neman armanta annabi ya turo yana neman armanta annabi da abu salma wayayi ka gani ko ma hatta ga Allah da dauka hakurinta yayi sai Allah ya mai mata da kuma a wanda yake abu salma wato alkhairi haka kuma idan muka duba a cikin annabawa muka zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin da yake kowanne annaba da yake kowanne annabawa falala wanda shine cikamakan annabawa wanda shine mafi khalilin mafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu duba mu ga yanda aka jarabce shi tun a makka aka jarabce shi garin su ne ake cutar da shi aka nema ma aka kashe shi lokacin da zai zo hijira aka kewaye gidan shi ake jira ya wuto aka kashe shi a shiga aka kashe shi wajen kawarai mutum 11 suka wuto aka dauko daga kowace kabila mutum guda saboda idan a zamanin can idan ya zamanto wani ya kashe ka to da kabila za a ringa yaki to sai aka dauko kabila wajen 11 kenan dai idan aka kashe shi in suka zo kashe su buga a tare kenan wannan duka kabilin ne kenan Quraishi ba za ta iya yakan wannan kabilulluka kenan suka zo suka zo su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam amma da taimakon Allah da ya maida al'amarin shiga Allah subhanahu wataala ya akai fa aghshaynahum fahum la yubsirun da Allah subhanahu wataala ya huto kawai ya towa musu wannan ayi kawai ya zamanto ba su gani gabaki daya Annabi ya huto ya taye shi wannan Allah ya kare shi amma a garin su aka cutar da shi aka zo aka huddo shi ya huto zai yi hijira ya zo suka shiga kogo shi da Abu Bakar da Allah ta tabbata gare shi suka shiga a lokacin mushrikai aka bazu cewa duk wanda ya kawo kan Annabi sallallahu alaihi wasallam za a bashi raqumi nawa raqumi 100 za a bashi wanda a baka raqumi 100 a lokacin kamar yanzu ne a baka kamfanin jirare ka zamanto kai ne brigade ko kuma wani wane suka bazama kowa ya tashi ya darma nema yake ya je ya kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kakan shi suka zo inda da tsubbin su da bokancin su da koman su aka nuna suka zo gashi nan inda kogan da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar suke ciki amma Allah subhanahu wataala ya kare su Abu Bakar yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗayan su zai kalli ƙasan takalmin shi da ya gamu Annabi yake ce mishi mazannuka bisnaini Allahu salisuhuma yace me kake tunani da mutane guda biyu wanda na ukun su shine Allah subhanahu wataala haka Allah subhanahu wataala ya hutar da su daga wannan kogon suka kamo hanya suna tsoro suna gudu da ransu Annabi sallallahu alaihi wasallama duk da haka nan a wata ruwaya Suraqa bin Malik ya biyo bayan su ga sunan ya gane su yana nema ya iske su ya kashe su a lokacin ake cewa Abubakar yana kuka Abubakar yake kuka Annabi yake tambaye shi dan me yasa kake kuka yake cewa wallahi Annabi sallallahu alaihi wasallam wai ba yana kuka bane dan kanshi yana kuka ne dan kai ka aje wani abu ya same ka ka aje wani abu ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallama Suraqa ya matso Annabi yayi addu'a wannan in nashi dokin nashi ya juye da shi ya ƙara matsawa kawai he warayin ƙasa ya roki Annabi da Allah ya hakuri he aka mishi addu'a ya koma da ya matso ma to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ibtila'i ya zo mishi tun a Makka haka da ya zo Madina yana cikin firtiki ana cikin tsoro Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin tsoro a Madina sahabbai kowa kullun da damarar shi yake kwance da ita kowa da takobin shi saboda an yi sabon hijira ana tsoro har wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya kasa barci yake tunanin ba a samu ba wani wanda zai zo su ringa gadin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ka san ibtila'i ya kai ibtila'i har ya zamanto ya ji motsin irin ta kubba haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaya wane ne sai yace Sa'ad ne yace Sa'ad ne ji ne kawai ina kwance ya kamata in zo in yi gadin ka yazo yayi gadin shi tukun Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi barci to mu duba mu ga irin ibtila'in da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga wato a wannan lokacin a Madina haka ya shiga cikin ibtila'i aka yaki kala gazwatu Uhud har sai da aka kwasa ma Annabi sallallahu alaihi wasallama hakura da diddige jini yana zuba amma musulmai ibtila'i Allah subhanahu wataala ya jarabce su da yawa mu duba mu ga gazwatu Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa balagatul qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa. Tun warkon aya Allah me yake cewa ulalika batuliyal mu'lala baya baya halumma ilayna wa la hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan sharida wa idh yaqulu وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا دُكَ دَي cikin suratul ahzab gabaki dai ta zo tana bayani akan mi akan abin da ya shahi yakin ahzab wanda yakin ahzab yaki ne wanda mushrikai suka tashi suka gangamu sama da 10,000 a watar waya 10,000 suka zo suka ce yau hutar wanda muka yi zan mu je da annabi sallallahu alaihi wasallam a musu qurmus madina za a ma qurmus gabaki daya yakin yahi karhin musulmi a adadin yanda suka fito wanda Salman al-Farisi ya bada shawara ayimi ayi handak ayi garu ayi rani wanda za a kewaye Madina a kewaye Madina sahabbai suka hutu suke aiki cikin rana cikin tsanani digar da ake buga ko kuma ramin da ake yi wajen dutse ne ba abinci yunwa har ya zamanto a lokacin annabin Allah yake darma dutse a cikin tsatsan shi saboda yunwa ka san ibtila'i ya kai ibtila'i annabi yake darma dutse a tsatsan cikin cikin shi saboda yunwa cikin shi babu abinci wannan duka ibtila'i ne kahurai suka zo suka kewaye Madina tsawon wata guda musulmai duk sun firjika Allah subhanahu wataala yake cewa rayuka sun zo wajen bakogaro zakata duk sun rude har sun kai suna zaman sun zamanto suna ta zatan suho daga yau fa shikenan shahin sahabbai ya gama musulunci an shahe shi saboda yanda suka zo har ya zamanto su mushrikai suka samu daga wata hanya wajen Banu Qurayza suka shigo wasu suka shigo Madina wanda sai aka tunkare su wani daga cikin kafirai ya tunkaro sahabbai wanda a zamanin kahurci ma ana tsoron shi yazo yace waye zai fito annabi sallallahu alaihi wasallama yace sahabbai wa zai fito duka sahabbai suka yi shiru duka sahabbai suka yi shiru saboda kowa a firgici yake kowa a tsoro yake annabi yace ma Ali ibn Abi Talib ya tashi dai Ali ya tashi da aka fara gwabza kawo Ali ya kada shi ya kashe shi daga nan sahabbai suka fara samun farin ciki cewa wato nasara ta zo haka mu duba mu gani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma sahabbai wa zai je ya dubo ya gani yaya ne halin mushrikai suke annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma sahabbai wa zai je yayi wannan in ban manta ba a ruwaya an ce wa lahul janna za a bashi aljanna fa sahabbai suka yi shiru ka san tsanani ya kai tsanani tsanani ya kai tsanani ibtila'i ya kai ibtila'i a ce ga aljanna an yi shiru sahabbai sun rudu tsanani ya shiga bala'i annabi yace Jabir yace ya san tayya zai annabi yace Jabir ne ana aka ce a ya san tayya zai shikenan aka ce tashi ka tahi ka dubo ka ji amma in ka ji ka taba kowa ka dawo ka gayyima yace a to na san kenan zan dawo ba aka ce ne zai dawo saboda sun tsorata mushrikai sun yi tanadi ne na kirki da kabila kabila wata kabila sun ka 4,000 wata kabila 1,000 kaza wata kabila 1,000 kaza su sun ga wajen 6,000 wajen 10,000 suka zo aka yakin nan karshe dai Allah subhanahu wataala ya kawo ma musulmai nasara Allah subhanahu wataala ya turo iska ta fara kawai ne junurin Allah subhanahu wataala mala'iku suka zo Allah subhanahu wataala ya taimaki musulmai kawai nan da nan suka juya suka ce kai mun tuna fa adawa fa iska aka hudo musu kaza to suka juya suka ware kaga Allah ya taimaki musulmai wajen wata guda akai sali a ce da magaramin nan wata guda an kewaye ta ba shiga ba wuta ku ɗan soja suna can bakin bariyar a tsorace ku ɗan cikin garin a tsorace kuna tsoro a shigo muku saboda in an shigo kun san za a gama da ku amma Allah subhanahu wataala ya kawo musu wato nasara to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duka annabawan Allah subhanahu wataala to ina gani ina ga kai ashe dole idan jarrabawa ta zo mana daga wajen Allah subhanahu wataala dole ya zamanto mun karbe ta dole ya zamanto wato mun yi hakuri mun koma ga Allah subhanahu wataala sai ya sa Allah subhanahu wataala ya sama mana wato mafita Allah subhanahu wataala ya kawo mana wato dauki yana daga cikin abinda idan ya zamanto ka shiga irin wannan tsanani irin jarrabawa ta Allah subhanahu wataala ya kamata ka koma shi shine tun farko ya zamanto kana aiki managarci idan ya zamanto kana aikin kirki imaninka yana karuwa sai taimaka maka idan ka samu jarrabawa ga Allah subhanahu wataala ya jarabce ka game da wani abu sai zaman to kai tsaye ka koma ga Allah subhanahu wataala Allah kuma sai ya cika ma lada Allah subhanahu wataala kuma ya rayar da kai rayuwa madaidaiciyar rayuwa lahiya lau Allah yake cewa man amila salihan min dhakarin aw unsa falanuhiyannahu hayatan tayyiba wato duk wanda ya aikata wani aiki namiji ne kai ko mace ce kai aikata aiki managarci to Allah subhanahu wataala yace cewa idan kai matukar kana mummuni zan mu rayar da kai wato rayuwa wadda take rayuwa tayyiba rayuwa managarciya haka Allah subhanahu wataala abubuwan da zai taimaka maka ya zaman to kasancewa daman hu a duniya Allah subhanahu wataala sai ya jarabce ka kuma a duniya kai da kake musulmi ke da kike musulma duniyan nan ba gidan zaman ka bane daman mummuni kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir wato duniya gidan kasan mummuni ne aljannal kahuri ce aka ce to ye tagakaza a zaman to ga ka kana mummuni a duniya kuma a ce gidan kaso kuma kana ta shan wahala to idan ka gama da wahalar lahira nan kamar wani dan wannan ne jin dadin da kake yi ma kuma idan ka gama shi da jin dadin lahira a saka aljanna komi lahiya lau wato sai ka ganin cikin gidan kaso ne kake nan saboda an sa ma kaidodi aljanna kuma komi zakai yi aljanna duk abinda kaga ba a yi a duniya to aljanna kana yi in dai abu ne wanda yake bai saba ma bi shari'a za a ce ko kuma aljanna komi babu shi komi zakai aljanna akwai giya aljanna ana shan giya ana shan giya aljanna wani yake cewa shi in ya tayi aljanna dan giya zai zama ta aljanna amma to kaga ni aljanna komi akwai kenan menene ya zaman to ka koma ga Allah wannan duniya da kake ciki dama wato gidan kaso ne haka wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya huce da wasu gawa guda biyu ya huce da wasu gawa da wata gawa sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ai wannan gawai mustarihun wa mustarahu minhu wato wannan gawai tana yiwa ya huta tana yiwa ko kuma ya zaman to an huta da shi haka ce to ta kaka ya huta ce ya huta da shi wahalar duniya da bala'i da wannan dukan duniya ya huta in mutum musulmi ne kenan kai ne kana musulmi ka mutu ka huta da wahalar duniya ka je kana kawo Allah bai aqimis sa'a kana rabbi aqimis sa'a kana kawo kai Allah ya tare kiyama wani yana nan yana cewa su kawai duniya ne sun kai bango kai ko kana can kana lahiya lau kana Allah ya tare kiyama ko kuma idan ya zamanto shi ko mustarahun minhu wanda aka huta da shi sau ya zamanto daman shi anan yana cutar da al'umma itace sun huta da shi dabbobi ma sun huta da shi komi ya huta da shi in jannab sallallahu alaihi wasallam komi zai huta da shi kenan ya zamanto kana aikin kirki sai ya zamanto idan wani bala'i ya same ka ka koma ga Allah subhanahu wataala ya zamanto wato ka koma wajen Allah subhanahu wataala da abin da ya shahi imani da kuma abin da ya shahi wato taufiki lokaci ya gabato sai a gurguje abu na karshe ko abu na kusan karshe shine abin da ya shahi wato zai taimaka maka ya zamanto kana samun ibtila'i idan Allah ya jarabce ka akan ibtila'i ka samu hakuri shine ya zamanto kana wato nisantar zunubi kada ya zamanto kana saba ma Allah subhanahu wataala saboda dukkan wata musiba Allah subhanahu wataala yake cewa fa bima kasabta aydikum dukkan musibar da ta zamanto tana samun ku da abin da hannunku ne ta aikata in kai baka aikata ba wani ya aikata sai ya zamanto musibar ta sa ta shahe ka haka Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minhum khassa to ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba za ta sami ba wanda suka ja fitine a gabaki ɗaya za ta zo gabaki ɗaya kawai kowa zai ta Aisha take tambaya annabi to ya za a yi a ta da kwashe duka da na warko da na karshe duka a gama a kashe kowa da kowa annabi yake cewa za a tada su za a kwashe su duka gabaki daya a juyar da su kowa za a tada shi akan niyyar shi shi yasa kullun ka yi ta jaddada niyyar ka yi ta jaddada imanin ka kada wani bala'i ya zo Allah subhanahu wataala ya tashi da al'umma gabaki daya kai kuma aje wato imanin ka ya kubce saboda imani yana karuwa yana raguwa Allah subhanahu wataala ya datar da mu haka kuma abu na karshe shine ya zamanto wato dukkan wannan addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya karantar da mu wato kalazumce su sai ya zamanto duk bala'in da zai zo ma duk musibar da zata zo maka ta zo maka da sauki sai ya zamanto idan musiba ta same ka ka koma ga Allah sai kaga Allah ya kawo ma dauki mun gani irin annabawa yanda musiba ta same su suka koma da Allah Allah ya kawo musu dauki kenan dole ya zamanto wato ka samu wato wuridin wannan irin su la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin astaghfirullah astaghfirullah hasbiyallahu wa ni'mal wakeel hasbiyallahu wa ni'mal wakeel sai kaga ni kullun rayuwar ka tana tayyakan daidai da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu ci jarrabawa ta rayuwa duniya Allah subhanahu wata'ala ya kare mara imanin mu gabaki daya abinda muka fadi daidai Allah subhanahu wata'ala ya bamu ladan tawfiki ne daga Allah subhanahu wata'ala kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana karancin ilimi ne Allah subhanahu wata'ala ya shahe shi daga cikin zakatun mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mun shi muhadara daga malam Faisal Allah saka da